Ni dai ba zan ci amana ba. Ba kuma zan ga an ci amana ba in kyale zan yi aka kokari.
We are going sama 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 babu hari sama 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 si banjo sama 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 taking gaba sama 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 wata dina kuma karo kuma muna samun ci gaba komai na sauki gaba za take you za mu je next level. The APC, aha, muna cigaba, mun samu ta ruwa, muna cigaba, mun samu hanyoyi, muna cigaba, tsaro da lafiya, muna cigaba, the APC, muna cigaba, yaki da ta'addanci, muna cigaba, yaki da cin hanci, muna cigaba. To the next level.